أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأسرة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوا تكون عند الأحكام المتعشي سابين كتاب القصاص لتاه القصاصي باب حديث ندلي أكرا تلاتين دترة الإمام يكتب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يكتب لا يحل دم امرئ مسلم بهل تبجن متم مسلمي يشهد أن لا إله إلا الله wanda shi da ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzo ne na Allah matakar yayi shaida wannan guda biyu a zahiri an gani tabbas ga gare shi illa bi ihda salasin sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku be zazzabu da jinin shi asayibu zani mai aure mazinaci ko mace ko namiji wanda su bin nafsi da wanda ya kashe kai ya kashe shi wattariku lidinihi wanda ya bar addinin shi al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar jama'an musulmai shine ridda ya yarda ya kafirta ya bar musulunci wannan abubuwan guda uku sune wanda bai halitta ba a zubda jinin mutum musulmi sai su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade su ne kamar da malamai suka fada ba yana nihin takaicewa daga su ba a kashi babu wani hukuncin kisa ba sai su in ba nan ba akwai haddu sahiru darbuhu bisayf dan dabo ko ka matsahi shi ma haddin shi kashewa ne ga wanda yayi kaza wanda yayi kaza abubuwan da dama dai amma nan ba yana nihin daga ukun nan ba babu wasu an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamah fi dima farkon abin da za a yi hukunci gobe da shi ranar tashin alqiyama tsakanin mutane fi dima cikin sha'anin jina ne wani ya zuba jinin wani wani ya zuba jinin wani farkon abin da za a fara hisabi da shi shine bai cin karo da fadar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawmal qiyamati salah farkon abin da za a fara ma mutum hisabi ita ce sallah kuma nan ma an ce shine jini kenan wancan cikin haƙin bayu cikin haƙin Allah wannan kuma abin da shi haƙun bayu tsakanin junansu da juna a cikin haƙuƙuwan Allah wanda za a fara ita ce sallah cikin haƙuƙuwan bayu tsakanin junansu da juna wancan ya ci mutunci wancan ya zagi wancan ya zubda jinin wannan to wannan haƙuƙuwan tsakanin su harkon wanda za a fara shine harkar jini wannan shine zai zama na babu cin karo da juna tsakanin na gaba daga Sahal ibn Abi Hasama radiyallahu anhu yake cewa in talaka Abdullah ibn Sahal ya tahi wa muhayisa da muhayisa ibn Mas'ud ila Khaybar zuwa ga Khaybar wa hiya yawma izin sulhun ita a ran nan kasa ce ta sulhu fa tafarraqa sai suka rabu fa ata muhayisa ila Abdullah ibn Sahal sai muhayisa ya tahi zuwa wajen Abdullah ibn Sahal wa huwa yatashahadu fi damihi qatilan yana ta motsawa cikin jinin shi a matsayin wanda an kashe shi tashahad ma'ana ya taharraku fi damihi qatilan fada fannahu sai ya binne shi kenan wani sun kashe shi sai ya binne shi sun muqaddimal madina sannan ya zo madina kamar manta ce kasa ce ta yahudawa da an yi sulhu lokacin ba a yaki da su wan dalaka Abdurrahman ibn Sahal sai Abdurrahman ibn Sahal suka tahi wa muhayisa da huwayisa ibna mas'ud dukkan su diyan mas'ud ne ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahaba Abdurrahman yatakallam sai Abdurrahman ya fara yayi magana ya so ya fara yin magana fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir babban de shi shine karami huwa ahadasul qaumi shine mafi karancin shekaru cikin su fa sakata sai ya kyale kenan nan ladabi daga cikin ladabba na alƙalanci in aka taho cikin fami wanda zai yi magana a cikin rikici shine babban ba kananan ba inda ma'aihi shi zai yi magana inda babban yayan shi zai yi magana yayi kwantaran din abin da ya faru fatakallama sai suka yi magana su bi fa qala sai yace atahalifuna shin zaku yi rantsuwa wa tastahiquna qatilan kun ku cancanci kasashen ku wanda aka kashe au sahibukum ko kuma mutunan ku zaku yi rantsuwa cewa yahuda su suka kashe shi amso muku wannan a amso muku diya qalu suka ce wa kaifa na halifu ya zammi rantsuwa walam nashhadu bi shaida ba walam naraba magani ba kawai dai zargi ne muke tunda a wajen sa aka same shi kuma a kasar su kuma an san sa da shahara da kashe da ta'addanci sai ce fatubru'ikum yahudu bi 50 yaminan to yahuda su kubutar da ku da rantsuwa 50 su yahuda su zo su yi rantsuwa 50 kan cewa ba su suka kashe ba sai zamana sun hudda kansu fa qalu sai suka ce kaifa na akuzu bi amani qaumin kuffar yaya zan zan mai riko da rantsuwar mutane kahurai wanda kahurai ne su yi rantsuwa kuma mu yarda fa aqalahu annabi kaga nan ma kuma sun taushe wannan kofar fa aqalahu annabi sosai annabi sosai ya bada diya shi min indihi ta wajen shi kenan nan a matsayin shi na shugaba sai ya shiga tsakani shi sai ya bada diya kenan wuta ta mata ta rikicin wanda wannan inda ya bari aka kyale rikicin sai ya kai ga rikici ya kai ga zubi da jini wanda ya wuce wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam a baitul mali ya hudda dukiya ya biya abun nan diya al aqalu shine diya kamar yadda arsala cikin hudud ya yi ta maimaituwa al aqal al aqal mafi hadisi Hammad ibn Zaid a cikin hadisin Hammad ibn Zaid fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ayi kusumu 50 minkum mutum 50 daga cikin ku su yi rantsuwa ala rajulun minhum akan mutum ɗaya daga cikin su fa yudu fa bi rummatihi sai abada diya shi قالوا امر لم نشهده كace wani lamari ne wanda buhu mu shaida ba kaifa na halifa ya zan bi rantsuwa قال sai ce fatubru'ukum yahudu bi ayman 50 minhum to yahudawa su kubutar da ku da rantsuwa mutum 50 daga cikin su kenan an samu mutum 50 kin su za su yin kuma ba a samu ba adadin da aka samu su za su raba rantsuwa قالوا ya rasulullahi suka ce ya ma'akin Allah qauman kufar mutane ne kafirai fawadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qibali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada diya shi shine fawadahu kenan min diya ya be ka diya shi min qibali hi ta wajen shi a baitul mali ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai da dukiyar da zai ajiye har ga biyan diya a cikin baitul mali a matsayin shi na shugaba shi yake abin da ya kasance maslaha ne fa fi hadisi sa'id ibn ubayd fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubdila damahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ki a ce an zinin shi ya tahi a banza fawadahu bi mi'atin min iblis sadaka gashi abin ya huto hili sai ya bada diya shi da raqumi 100 na raqum manzakka ya dan koyi ba saboda kashe husuma da kuma ka abin ya zama rikicin da zai jawo yaƙe yaƙe daga Anas dan Malik Allah ya yarda shi anna jariyatan cewa wata yarinya wujida ra'asuha an samu kanta marduran baina hajarin an kwankwatsa shi tsakanin dutsi guda biyu da dutsi ga dutsi an sa kanta an kwankwatsa wakila aka ce man fa'ala haza biki wa aikata miki haka kenan karanta bai yi da huta ba tana magagin hutare tace fulan fulan wana wani suna ta tambaye ta su ce wana ne shuru hatta zakaru yahudi hai da suka ambata wani bai yahudi fa au ma'adbi rasa ya tayi nuni da kanta cewa eh shine fa ukhzal yahudi sai aka dauki wanda aka kama wannan bai yahudi fa a tarafa ya tabbatar da cewa eh shi yayi naga sharrin yahuda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai duniya sharrin su ba kariya bai annabin ma kan sun yi ta neman su kashe shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'sahu bayna hajarain sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni shi ma a kwankwatsa kan shi tsakanin dutsi guda biyu kenan yadda yammata haka za a mishi mari muslimin wa nasa'i an Anas da muslimin da nasa'i daga Anas anna yahudiyan cewa ban yahudi qatala jariyatan ya kashe wata buduruwa ala audahin akan wasu kayan kwandiyi kayan ado fa aqadahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mata akarama mata yadda yammata shi ma aka mishi haka ne shine alqawadu babul qawat annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yammusu yadda suka yammata shi wancan bai yahudi haka aka mishi kenan kaga abin da yasa sababin da yasa kashe ta saboda kayan ado ne masu dan warwaro su dan kunne na mata ana abi huraira radiyallahu anha qala take cewa lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam makkata yayin da Allah ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatahin makka ya ba shi nasara yace qatalat huzayl rajulan qabila huzayl sai suka kashe wani mutum min bani lais daga bani lais bi qatilin da wani kasashe bi ma'ana bi maqatulin wanda aka kashe kana lahum fil jahiliya wanda yake a jahiliya haka ta faru fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah Allah madaukin sarki faqama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi tsaye faqala sai yace inna allaha azza wa jalla habasa amma katala fila habasa lafila amma kata Allah madaukin sarki ya kame giwa game da makkar ta zubanna da suka zo abraha da suka zo bu samu shiga ba wa sallata alaiha rasuluhu kuma ya dora manzon shi akan tawal mu'minina da mu'mine ala ku saurara wa inna la tahillu li ahadi min qabli bata halitta ba ayi yaki da wani yayi yaki a cikin ta ita makka ga kahin kahinni wala tahillu li ahadin ba'di kuma bata halitta ga wani bayana ba wa inna ma uhillat li sa'atan min naharin kuma ni ma an halitta mun yaki cikin ta ne wata sa'a dai ta wuni shine fatahu makka wa inna ha sa'ati hazi haram kuma ko ni a wannan sa'a ta a wannan lokacin haramun ne yin yaki a cikin ta la yu'dadu shajaruha ba a cire itacuwanta wala yuqtala khalaha ba a tsiga hukukuwanta wala yu'dadu shawquha ba a yanke kayayuwanta ita makka wala tulqadu saqiduha ba a tsintar abin da ya fada a cikin ta illa limushirin sai ga wanda zai yi shela duka wannan abubuwan a makka ba a yi wa man qutila lahu qatilun duk wanda aka kashe mishi kasashe wa huwa bi khairin nazaraini da zabi dai cikin biyu imma an ya qutila ko a kashe wanda ya kashe mishi ko imma an yufida ko kuma a bashi wannan fansa fa qama rajulun min ahli al-yaman sai wani mutum daga cikin mutanen yaman ya tashi yuqalu lahu abu shah ana ce mishi abu shah fa qala ya rasulullahi ma akin allah uktubu li qurubta min wannan hudubata ka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktubu li abi shah qurubta min abu shah wannan shine hujja kan cewa rubuta hadisi ya abin da ya halitta sabanin can harko da annabi harkon musulunci ya hana cewa man kataba shay'an an nifalim hudu wanda ya rubuta wani abu na hadisi ya shahe shi ya goge annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su me yasa khashiyati ikhtilalihi bil qur'an gudun kai cha kude da alqur'ani daga baya kuma bayan an aminta an san cewa qur'ani ya sauka an bambance shi ba wanda zai cha kuda shi da magana annabi da magana Allah sai ya bada dama summa qama al-abbas sannan abbas ya tashi baffan annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullahi ma akin allah illa al-izfir sai gamba ma'ana muna neman a mu al-hurmar da aka ce wai ba a cire ice ba a cire haki yace sai gamba muna neman ita a hudda mu mai ita fa inna naj'aluhu nan neman al-hurma ne ba wa umarni da yake bada fa inna naj'aluhu fi biyutina ita mu muna sa ta cikin dakunan mu da ita muke daki wa kuburina da kabari faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa al-izfir sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace sai gamba ان عمر بن الخطاب انه استشار الناس في املاس المراه يا تنبي يا شاورتي متاني cikin eh mace ta wado abin da ke cikin ta fa qala al-mugira bin shu'ba she mugira dan shu'ba yace wai ma'ana wan tana da ciki wani ya buge ta har dan ya mutu dan na cikin yace shahidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qadabihi bi gurati abdin na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci cikin wannan sha'anin da cewa a bada bawa au a mutum ko baiwa wanda yayi wannan bawa zai bada kogawa tunda shi a ciki yake ba mutum bane ba an ce ba kashe ka kashe mutum fa qala sai ce la ta'ati annabi man yashhadu ma aka ka zo mun da wanda zai maka shaida fa shahida ma ahu muhammad ibn maslama sai muhammad ibn maslama ya mushi shaida nan ba dan umar bai raba da maganar mugira dan shu'ba sai dan saboda abu ne mai tsauri wanda za a ce kashe mutum sai ka kawo wanda zai shaida akan magana kai dai kana iya mantuwa kana iya kuskure amma kawo wanda kuka ji magana tare da shi wannan sabanin yan shi'a da su fahimci cewa gashi sahabban ma ba su yarda da junan su da juna ba in wani ya faɗi magana hadisin he wani ya kawo an kalakato ma za su ce gashi su kansu ba su yarda da junan su ba in wani ya kawo he an ce ya rantse ko ya kawo shaida imlasul mar'a shine an tulqi janinaha mayitan shine ta aiho ta yaddo abin da ke cikin ta a mace wani ya buge ta ta yaddo shi an abi hurairata radiyallahu anhu kale ke ta aikata salat imra'atan min huzailin wasu mata guda biyu sun yi hada daga kabilar huzailu faramat ihdahuma la ukhra bi hajrin daya ta gehi daya da dutsi faqatalata ta kashe ta wa mafi wadin hada abin da ke cikin ta faqtasamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga wadan mata ta kashe hadda dan da uwar duka suka kai rikici zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam diyata janina hagurata abdin awwalida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukuncin cewa diyar dan nata dake jinjirin dake cikin ta shine a bada hasken bawa ko kuma baiwa waqada bi diyatil mar'a ala aqilatiha diyar macen kuma yayi hukunci cewa danginta zasu ba biya da diya wa warasaha waliduha ummahum da diyanta da wanda ke tare da su suka gaje ta faqama hamal ibn nabig al-huzali sai hamal ibn nabig al-huzali ya tashi faqala yace ya rasulullahi ma akin allah kaifa agaru man la shariba wala akala wala nadqa wala istahalla fa misal zalika yudallu yace ya zan mu bada ramuwar wanda bai ci ba bai sha ba bai yi magana ba ko kara bai yi ba irin wannan ai banza kamata ta yi shi zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam gyara akan hukuncin da aka yi shi a ganin shi wannan jinjirin na ciki ya tayi a zero tunda ba bai ci bai sha ba bai yi magana ba ba a aihe shi ba za a azamu mu nauyi akan shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma huwa min ikhwanil kuhan wannan yana daga cikin yan uwan bokaye min ajri saji'ihi allazi saja'a saboda wancan saja'a kin da yayi saja'a ne wanda yayi wannan kamar saja'a ne yayi magana da cike da zalaka da balaga kuma radi yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala sharibi wala akala wala nadaka wala sahalla fa misal zalika yudallu ana ibn husayn radiyallahu anhu anna rajulan adda da rajulin daga imran ibn husayn Allah ya rade shi yace wani mutum ya cije hannun wani mutum suna fada fa na zai ayyada hu fi sai da ya ciro ya tsalle daga bakin shi yace fa ka atsane tahu shi ma kuma hakoran shi suka fado guda biyu saboda cizan da yayin da kari har ya tsawancan ta cire shi ma hakoran suka fado fakta sama'ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai kuka zuwa ga annabi sai suka kai shari'a fa kala sai yace ya udda ahadukum akahu dayan ku zai rika cizan dan uwanshi kamar adul fahalu kamar yadda bijini yake cizan dan uwanshi kamar marake ko dan akuya la diya talaka baka da wata diya ma'ana ba wata diya da za a baka tunda ya ci banza shima hakoran shi sun zubo wa anil hasan ibn abi al-hasan al-basri kada yake cewa haddasana jindub fi hazal masjid yace jindub ya ba mu labari cikin wannan masallacin wa ma nasina minhu hadisan bamu mance ko zance daya ba wa ma na kasha an yakunu jindub kazaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma bamu jin tsoro yace jindub ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wanda sun kasance sahabbai ko wansu yana bada abinda annabi ya faɗa kamar yadda yake ba wanda zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana fi man kana qablakum ya kasance cikin wanda suka gabace ku rajulun bi hijrun akwai wani mutum wanda da rauni da kurji tare da shi faje zai ayi kashin hakuri fa akhaza sikinan ya dauko wuka fa hazza biha yadda ya cire hannun nashi da ita fa maraka adamu hatta mata jinin bai tsaya ba har wannan mutum ya mutu qala allah ta'ala sai allah ya ce abdi badarani bi nafsi bawana ya riga ni da kanshi haramta alaihi aljanna na haramta mishi aljanna kenan ya kashe kanshi ciwo ba mutuwa bane shi kuma ya ga cewa da wannan wahalar da nake sha gwada ma in cire hannun in huta da ba su zai ba duk wannan za a mishi yasa shi za a yi rama mishi wanda ya mishi a mutu daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hukuncin ya kamata.